quick as it
Mutuwa kenan wacce ba ta barin dan kowa.